Duk da yanayi na ibadar azumin watan Ramadan da al'ummar musulmi ke gabatarwa a yanzu haka, yan bindiga na ci gaba da aukawa jama'a a sassa daban-daban na jihar Niger Nigeria. Wannan al'amari dai ya sa mazauna wasu yankunan karkara inda lamarin ya fi kamari shiga cikin wani yanayi na tashin hankali. Wani mazaunin garin Kuimo ta karamar hukumar Mariga ya ce tun a ƙarshen makon da ya gabata ne suke cikin wani yanayi na tashin hankali, domin kuwa ko a lokacin da muke magana da shi suna kan tsauni a sakamakon musayar wutar da ake yi a tsakanin ƴan bindigar da kuma sojojin Najeriya.
Muna saman tsaunuka.
Kun haɗe tsaunuka?
Dole ko yakin duniya iyaka ce.
Amma dai ba a sarar rayuka dai na mutanen Kuimo ko?
Yanzu dai ba mu sani ba, don halin bindigar nan ya yi yawa, an kai awa dai ana abuja.
A garin Adunu ta ƙaramar hukumar Fayo kuma al'ummar garin ne ke cikin tashin hankali bayan samun labarin cewa ƴan bindigar sun hallaka mutane 6 daga cikin mutanen garin kimanin 50 da ƴan bindigar suka yi garkuwa da su a cikin makon da ya gabata. Alhaji Bakana shine sarkin Hausawan garin na Adunu. Ga abin da yake cewa,
Adunu sai aka kai sauran mutane 4 or 5 ne zama 6, sai aka jefa su a rami. Mutane suke annun sai Adunu mutum 53 sai da addu'a tsakani da Allah gaba ɗaya mun bamu bacci, sai gona ta shigo ta taimaka. Ba jami'an tsaro ko ɗaya suka zo hanyar ne.
Alhaji Aminu Ibrahim shine shugaban karamar hukumar ta Fayoko. Ya ce hukumomin jihar Niger na ƙoƙarin ɗaukar matakai na shawo kan wannan matsala da ta daɗe ana fama da ita.
Akan gaskiya akwai tashin hankali a wannan gefen Adunu da Ishau da kuma Kwagana. So muna nan muna iya duk abinda zamu yi, abinda zamu iya mu samu a local government, abinda mu kuma zamu iya mu tara individual level yanda za a yi free ɗin wayansu.
To kawo lokacin haɗa wannan rahoto dai, ƙoƙarin jin ta bakin rundunar ƴan sandan jihar Niger akan wannan al'amari ya ci tura. Haka zalika ita ma gwamnatin jihar Niger bata yi ƙarin haske ba akan lamarin. Amma a gefe guda, malamai masu gudanar da tafsirai albarkacin wannan wata na Ramadan a nan jihar Niger na ci gaba da addu'o'i na musamman domin samun sauƙin wannan al'amari albarkacin watan na Ramadan. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.